shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo mai barin gado ya shaka kausar suka gun wasu al'umman kasar biyu bayan ya kaddamar da wani mutum-mutumi na kansa a wajen wani asibiti dake jihar yammacin kasar. Shugaban ya kaddamar da wannan mutum-mutumi ne a lokacin da yake ziyarar godiya ga al'umman yanki na basa damar jan akalar tafiyan al'umman kasar har tsawon shekara 8 a cewar ministan yankin Kwabena Otirdakwamensa. Mutum-mutumin da aka gabatar a lokacin ziyarar godiya an yi shi ne don tunawa da ayyukan raya kasa na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a cikin wa'adi biyu na mulkin sa, kamar dai yadda Yusuf Fana babban jami'i a ma'aikatar sadarwa ta kasa ya mini karin bayani.
Ai ba su tashi ne kan banza kawai suka bashi wannan abu ba, ba su kyawun shi ba, wato sun nuna farin ciki da irin taimakawa da yayi, domin wannan rigin ne rigin da muka neglect, bi ma'ana kowane government aka yi ya zo yana juya musu baya. Irin aikin da Nana Addo yayi wurin ba wani government da ya taba yi.
Wani dan majalisa na babban jam'iyyar adawa Emmanuel Amaku Fibua yayi Allah wadai da wannan mutum-mutumi da ya buga ma a shafin sa na X, yana mai cewa mutane yankin yamma sun cancanci fiye da waɗannan abubuwa na nuna sun kai, kuma ma wasu sun yana amda irin wannan ra'ayi inda sun ka nuna shakku kan muhimmancin mutum-mutumin a daidai lokacin da wasu tsare-tsaren shugaban kasa suka kasa cikawa tare da ma matsalar tsadar rayuwa da ake fama da shi a kasar.
Sunana Mustafa Kamil. Kan cece-kucen da ake yi kan batun mutum-mutumin Akufo-Addo gaskiya ne ba tsari bane, bai yi shi kan adace ba, domin kuwa inda yana da tunanin ɗan Ghana a cikin wannan hali da ake ciki ba tunanin wannan, sai dai wannan abin da yake yi. Mu dai inda za a yi rayuwa wannan abin a buge kawai,
ga zan kashe cikin skenita ko wani aiki za a gwadcewa kamar Nana Addo yayi ya soma ya kare an ya ce da ya soma shi makasa din da ke na cikin takwar ya soma, amma bisa yanzu wannan aiki an da ka tada su da ba a samu kuɗi an biya su ma'aikatan ba, me yasa shugaban kasa ya bata lokaci ya bata kuɗi yayi wannan mutum-mutumi nashi?
Duk da cece kucin da ake yi wasu ɗan Ghana sun kare wannan abin tunawa inda suka yaba da gudunmuwar da shugaban Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya bayar, musamman tsarin sa ta neman ilimin secondary kyauta.
Inda Akufo-Addo ya iya yayi wannan abin nan ni na ga normal, saboda Akufo-Addo da wani shugaba ne da nake kamar Ghana ba yau wani Ghana Ghana ya mu ya suna da Akufo-Addo, kuma lokacin da Ghana je suna da Akufo-Addo ne shine lokacin da zai ma mutum wuya ya cire kudi ya kai yawo ci suku wurin lamarin free search da Akufo-Addo ya kawo.
To sai dai batun daukan da wainiyan gina wannan mutum-mutumi na daga cikin abubuwan da suka dau hankali na jama'a, inda masharhanta ke ganin zai iya barnata dukiyar kasa har idan an yi amfani ne da asusun gwamnati wajen gina wannan mutum-mutumi, inji Isa Abdulsalam.
Abin da aka yi ga inda gaskiya kudin kasa aka jibi aka yi wannan aka ba shugaban kasa ba yi daidai ba, domin ba inda shugaban kasa zai rubuta cewa shi shugaban kasa aiki ya ba kasa a mai wannan state, domin duk abin da yake ana ba shi albashi shi ana biyan shi ana kiyaye lafiyar shi ana kiyaye ba shi wannan ne shugaban domin ayyukan da yake, amma da shi da state ko shugaban kasa ne a tumu lokacin kurma hanyar shi tuki a cikin kasar Ghana, amma wannan hospital ne suka yi tare da media finance ko in kasar biyar ba rijiyar minister da sarakin su cika ba a mun bi contribution da mu wanga mu anan shi na girmamawa don ya kama da ci gaba a wannan jihar namu, to wannan da ralifi ne.
Wannan rangadi ya kuma kasance dandali ne na yakin neman zaɓe na jam'iyyar NPP mai mulki gabanin babban zaɓen da za a yi a watan Disamba mai zuwa, amma kowa suna ganin wannan batu ka iya ma dushe farin jinin jam'iyyar NPP mai neman ƙarin wa'adi daga al'umman Ghana. Zaɓen bana dai za a fafata ne tsakanin Dr. Mahmudu Bawumia na jam'iyyar NPP kana mataimakin shugaban ƙasar tare da tsohon shugaban ƙasa John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC mai neman ƙarin wa'adi. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.